أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا نيبو دغوديا ماستار نيوا مرسا إياكا sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da dauran mu wanda muke cikin wannan littafin mai tsara albarka na akamus siyami wal qiyami wal itikafi wa zakatil fitri na fadilati Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullah al-Khudair rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai kasance darasi na hudu a cikin wannan daura insha Allah subhanahu wa ta'ala ayau muna ranar talata 22 ga watan Sha'ban shekara 1447 hijriya wanda shine 10 ga watan Fabrairu wata na biyu ko 2026 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gama katarra fadan daidai da aiki da shi idan ban manta ba jiya mun tsaya qaulul musannif kenan muna cikin bayani dai mallan da yace wa kadhalika hunaka ayyamun manduba sawmiha walakin waqa fiha ikhtilaf was-sawabu istihbabu siyam min dhalika kwanakin da ake son manduba ne mustahabbi ne mutun ya azumce su duk da an samu sabanin wasu malamai amma to abin da yake shine daidai wato mustahabbi ne wannan kwanakin a azumce su mun ga kwana na kwanaki na farko su ne 6 Shawwal haka ne ko na'am kenan sai magana ta bita gaba malamin nan zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala inda malamin yake cewa thaniyan na biyu kuma 9 Dhulhijja kwana guda 9 na watan Zulhijja 9 na farko na watan Zulhijja an gane ko a yanzu mun ga an aka zo Zulhijja na 10 kuma ranar sallah ce to kwanakin nan 9 tun daga harkon Zulhijja har zuwa wato Arfa shine kwana 9 na Zulhijja malam yace ma wal hisu ala siyami tis'atin ja'at mu nam murakkaban min dalilaini wannan yin azumtar kwana 10 na Zulhijja ya zo ne da dalili dai labin daya kenan dalili mai karhi mai tarkib bi ma'ana annahu ja'al hisu ala ama ala al-amali fi ashrin fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dalili na harko ai an zo ya zo mana cewa an ka kwadaitarwa yawan yin aiki a cikin kwana 10 na Zulhijja kamar yanda ya zo magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al'amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamin 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki wanda aiki na kirki an gane ko aiki salih na kirki yafi al-khairi kuma yafi soyuwa wurin Allah kamar wannan kwanaki na 10 Zulhijja watan in watan sallah layya ya kama kenan tun daga harkon kamawa shi har zuwa wato 10 gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu aiki mafi soyuwa a wurin Allah kuma mafi alkhairi kamar wannan kwanakin na'am waliza fuddilat ala ayyamin 10 awakhir min ramadan yace saboda haka wannan hadisin shike nuna mana wannan kwanakin na Zulhijja, Asharar Zulhijja, an fifita su akan kwanaki 10 na watan Ramadan. An gane ko Ashara akhir, ka san kwanaki 10 na watan Ramadan ko? Ai muna shin falala ko? Amine ne kwanaki 10 to wuri dai na kwanaki Asharar Zulhijja sai wunin kwanakin 10 na Ramadan. Waja'a fil akhbar ukhra. Kaga minene zaka gane su anan a dare 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 cikin dare 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 duniya dare kuma yana hara daga ina daga haduwar rana zuwa mi bullo al-fijr cikin dare ne wannan to a dare gaba ɗaya na duniya babu dare da ya kai wannan 10 na Ramadan na ƙarshe falala a duniya wanda suke tukakewa a cikin suke da kai Lailatul Qadr fi hayfara kullu amrin hakim ko wannan kenan a kuma cikin kwanaki wuni 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 journée wanda journée tana hadawa daga kulluwa al-fijr zuwa mi zuwa haduwar rana to a kwanaki wanda suke journée journée babu kwanaki wanda suka fi wannan kwana 10 na farkon Zulhijja na watan sallar layya mun gane bambanci ko kenan su na azumi dare ba daren da ya kai su wanda yake tukakewa a cikin shi ke da kai Lailatul Qadr a wuni kuma babu wunin da ya kai wannan wanda ke da kai wunin Arfa kuma akwai wunin Idi mun gane ko to shine kenan yace ma hatta da kwanaki 10 na ƙarshe na Ramadan ba su kai falala wannan kwanaki ba na Zulhijja waja'a fil akhbarin ukhra al bayan bi anna siyami min afdalil a'mal a cikin wasu labaru a cikin wasu hadisai sun zo bayani ya zo cewa siyayyen aiki shine azumi ai kaga an ce kwana 10 ko ana son a yawaita aiki gare su aiki mai kyau to kuma an zo annabi ya bada labari siyayyen aiki mu shine mi shine azumi kenan sai ka samu 10 nan kawai kai ta azumi a cikin su an gane ko fal hukumu murakkabun min haza wa haza hukuncin ya rakabu gida bi ga yin azumi shine siyayyen aiki kuma ga shi kana yin su a cikin kwanaki wanda Allah ya fi son a yi aiki ciki fasiyamu na'am fasiyam fi ashara zulhijja min afdalil a'mal yin azumi a 10 cikin watan zulhijja yana daga cikin fiyayyun ayyuka ka samu 10 na zulhijja duka tara kwanan nan tara duka kai azumi a cikin su wa iskala ala hadha ma sabata min hadisi aisha radiyallahu anha annaha qalat yana kwatanta wannan kamar hadisin ummul mu'minin Aisha yarda Allah ta tabbata gare ta ummul mu'minin da tace na'am ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman fi ashrin qatin a wannan yana kawo iskal yana karu dani da hadisin Aisha da tace Aisha tace bata taba gana annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi azumi a cikin kwana nan 10 ko so daya waliza qad yaqul alqa'il sanadiyya wannan hadisin hadisin akhrajahu muslim ingantacce ne sai mutun ya ce maka inna siyamu ashara bid'a kai azumin kwana 10 bid'a ne ka gane ai kaga an ce ma kai shi to wani yana iya ce ma ai ga Aisha ta ce ba ta ga na annabi ba yayi mun gane to wani ya ga dama ya ce ma ai bid'a ne fa na'am fa yuqal sai a ce mashi sabata min hadisi ghayriha annahu sama al-ashr an samu ruwaya daga hadisin wata ɗaya daga cikin matan shi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin kwana 10 nan wa yayi azumi na kwana na Zulhijja din nan guda 10 wa kadhalika yuqalu sannan kuma ka sani ana cewa idza sabata al-hissu wa aradahu al-fi'lu falladhi yuqaddamu huwa al-qawlu bil-hiss idan kwadaitarwa ya tabbata mun gane ko kuma aiki ya saba haka mun gane kwadaitarwa ya tabbata kuma aiki sai ya saba mu kwadaitarwar nan to abinda ake yi wannan kwadaitarwa ake aiki da shi misali sai mu gani ala sabilin misal cikin malaman mu sai kowa ya mamu misali a ce an zo ashura malamanmu kowa ya hau minbari yayi mana wa'azi gobe kowa ya azumi gobe ashura kaza 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 kuma sai mu gansu a goben ba su azumin to mi zan yi wannan aikin na kwadaitarwa shi ake doka ba aikin ba da aka yi kenan ko gobe in kwadaitarwa ta zo kuma aiki ya saba mu kwadaitarwa to ana dokan kwadaitarwa a bar wancan aikin aikin wanda ya kwadaitar ya saba ma kwadaitarwan nashi sai a bar aikin nashi sai a doki kwadaitarwan walladhi yuqaddamu huwa al-hiss huwa al-qawlu bil-hiss shine al-hath ko shine ake kwatantarwa shi ake gabatarwa wa amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam idza lam yu'arid biqawlihi fa huwa al-asl amma aikin annab sallallahu alaihi wasallam annabi yake wani aiki kun bai saba ma wannan din shi ba shine asali kaman nan mallam abin da yake sai ya ce ma koda hadisi ya tabbata annab sallallahu alaihi wasallam bai yin kwana 10 nan azumin nan amma kuma ya kwadaitar ayi shi to zaka yi shi mun gane bayanin da mallam akan hadisin Aisha da tace bata gani ba wa in kar an gano hadisin ɗaya daga cikin matan shi tace ta gani liyada hu sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwa wal uswa shi saboda annab sallallahu alaihi wasallam shine jagaba kuma shine abun koyi lakin idza aradahu qawluhu na'am fayaxtasu al-fi'l bihi idan kuma maganar shi ta saba aikin shi an gane ko to wannan aikin ya ke banta gare shi ne shi kadai waman fi hukumihi da wanda yake kan hukuncin shi walidha naqulu saboda haka mala yace sai mu ce maka law kana ahadun mimman yuhtaju ilayhi al-amu bihaisu idza sama khalla amaluhu ha kamar in an samu mutun ne wanda mutane kowa yake mi yake koyi da shi ta yanda in yayi azumin wato zai rittabe zai takudar da alamin shi kullu la ya sun kenan kamar zai ruda zai kawo rudani a cikin aiki to sai a ce mun wannan mallam yace sai mu ce kai ya azumi wa zakara Sheikh Ibn al-Baz rahimahullahu ta'ala fi fatwa anna man qala inna sawma 'ashratun bid'a fa huwa jahil Sheikh yake cewa duk wanda yace Sheikh Ibn al-Baz yace duk wanda yace azumi kwana 10 be kamata ayi shi ba inna sawmul ashra bid'a yace bid'a ce mallam yace jahili ne wannan bai fahimci ba abinda ake nihi la ya'rifu ma'anal bid'a mallam yace asalin bai san menene ma'anar bid'a ba wa nahnu law taradna ma zakarahu ha'ula'i yace da zan mu kore duk abinda wa'annan suka kawo waja'alnahu qa'idatan bihaisu kullu ma lam yasbut fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'a laqulna da zan mu kore duk abin da suka kawo mu ce duk abin da annabi bai yi ba ko ya hade shi shine bid'a mallam yace da sai mu ce baka innal umrata fi ramadan bid'a yin umara a cikin watan ramadan bid'a ne in dai har saka ce duk abin da annabi bai yi ba kaman yace ai kuma shi bai yi shi ba kace to tunda bai yi ba ko duk ya ce ai bid'a ne to sai a ce ma umara a ramadan ma bid'a ce lianna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatamis fi ramadan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umara ba a cikin ramadan a rayuwar shi bai yi umara a cikin ramadan ba ma annahu ja'a al-hisu alaiha fi hadisin sahih amma kuma annabi ya kwadaitar akan ai umara a cikin ramadan a cikin hadisi ingantacce kina annabi zai iya kwadaitar ku yi kaza kuma ka samu shi bai yi shi ba mun gane ko to wannan aikin za a yi aiki ne irin wanda za a yi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umratu fi ramadan ta'dilu hajjan wanda ya samu yayi umara a cikin watan ramadan umara a cikin ramadan tana daidai da hajji ne an gane ko za a baka ladan hajji an gane ko ita kuma ladan hajji ya take man hajja falan yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawm waladatuhu ummuhu wanda ya haji bai yi rafasu ba ya sassan zance bai yi fasikanci ba zai dawo gida ne kamar radda uwar shi ta aihe shi babu zunubi ko daya Allahu akbar in kai haji zaka dawo kamar yau aka aihe ka babu zunubi ko daya a cikin ka to shine rasulullahi yace ita umara a cikin ramadan ta'dilu hajjan tana wato daidai da haji a wata ruwaya wa in kana wannan wasu suna ganin cewa idraji ne aka yi sai ka ce hajjun ta'dilu hajjin ma'iya annabi yace haji tare da ni kamar kai haji tare da annabi ne in kai umara a cikin ramadan an gane ko wannan ke ga kenan kaga shi kuma amma a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito ba shi yayi umara a cikin ramadan shi kenan sai ka ce bid'a ce dan bai ba amma kuma ai ya kwade ta rayi kenan kaga wannan dole kai ma zaka yi in ka samu dama mun fahimta ko in aikin shi ya saba ma maganar shi in ya kwadaitar to za a doki kwadaitarwa mallam yace na uku salisan zance na uku siyamu sha'ban azumin watan sha'ban wannan wata da muke ciki azumi a cikin shi yau muna nawa 22 sura kwana nawa ramadan insha Allah kwana 7 ko 8 allahumma ballighna ramadan allah isar da mu ramadan lafiya faqad jaa al-hisu alayhi kwadaitarwa ya zo akan azumin cikin wannan watan wal mafhum hadithun nahyi an taqdimi ramadan bi yawmin aw yawmaini an tuqaddimahu bi salasati ayyamin la ba'sa. Hadisin hani cewa annabi ya hana kai ka zo ka gabatar Ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu kana azumi. Misali a ce gobe Ramadan a ce yau kai azumi ba so. Misali a ce jibi Ramadan a ce yau kai azumi ba a ce jibi Ramadan ko a ce yau kai azumi a ba sa haka. Amma kawai ta kankaras ka tashi kai shi ta kankaras. An gane ko? Amma in a ce gata Ramadan yau kai azumi ba lahi bane ba. Wa bihaza alla alhadith akan wannan ne aka ma hadisi illa ko yace idan tasafa sha'ban fala tasumu. Wannan hadisin wanda yake cewa idan Ramadan ya kai rabi, an gane ko? Hadisin Abu Huraira ne wanda akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Idan sha'ban ya kai rabi, afwan, idan wannan watan ya kai rabi ya kai 15 to kakku ya azumi. Wanda bai tashi ba azumi kai yayi. Amma to ai kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin wato wanda shi ma hadisin Abu Huraira ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ai wannan kuma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku gabatar Ramadan da azumi daya kwana daya sura Ramadan ku ya azumi ko kwana biyu sura Ramadan ku ya azumi. Yace kar ku yi haka. Sai dai in mutun dama al'ada shi yana azumi. Yana azumi sai kuma azumin ya hado ran nan sai kai azumin ka. Kamar ana tunanin Ramadan zai tashi rana ta yau ne ko? Laraba ake tunanin shi. To kaga ai an ce kakka na'am. Kenan Laraba ne za a hun da shi haka ake tunani. To kenan kaga yau muna talata. Akan wannan hadisin alitinin baka ya azumi ba. Biyaumaini kenan ka gani. To amman sai annabi ya ce sai in ya kasance al'adan mutum ce yana azumi. Ka gane ko? An same ka al'adar ka kai mutum ne mai azumin Litinin da Alhamis. Sai kai kayanka, babu matsala. An same ka kai mutum ne mai azumin annabi Dawud. Sai kuma azuminka ya hado kai Ladi, zaka sha Litinin kai talata. Kaga sai kai talata, kuma ka tashi Laraba da azumi. Shine yace in ba wannan mutumin ba amma kai kawai haka nan kawai gedede kawai baka azumi sai yanzu kawai ka tashi ka ce zaka yi azumi a wannan an hana shi mun gane ko sai ne yace mama anna man min ahli ilmi man sahahu daga cikin mabuta ilmi akwai wanda sun saha wannan hadisin wato na hadisin Abu Huraira wanda yace idan tasafa sha'ban fala tasumu in sha'ban ya kai tsaka kar ku yi wannan kar ku yi azumi. To wannan wasu malamai san Allah lashi wa mahamalan nahyi ala man ibtada as-sawm ba'da al-intisaf sai suka ce to hanin nan zai fara ne zai hau ga wanda ya fara azumi tsakiyar sha'ban. Yanzu misali a ce baka fara azumi ba sai yanzu yau 22 ka ce zaka fara azumi falalar sha'ban sai suka ce hani akan ka yake. Amma misali wani can 10 yayi 7 yayi 8 yayi yanzu ma sai ya ƙara yi. An gane ko? Haka ake nihi. Bi an bada as-siyami min yawmi as-16 ko ka ce zai fara azumi 16 ga wata shine aka hana. Amma man ibtada'ahu min awwal shahr wanda ya fara shi tun farkon wata ko tsakiyar wata na'am fayattajihu fi haqqihi ma kana yasna'uhu sallallahu alaihi wasallam aw ma kana yaf'aluhu fi ayyamil ghabira min siyam al-ithnain wal khamis wal bayd. Sai a sanya shi cikin irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa irin azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na daga kwanakin da yake riskanta na daga Litinin da Alhamis ko haka zalika ko kuma ayyamul bayd kwanakin haske ko kuma azumin annabi Dawud da aka fadi summa ba'da zalika yastamiru fi siyam al-ithnain wal khamis walau ba'da intisafi sha'ban ko da sha'ban ya wuce ma tsaka ko da ya wuce tsaka mutum sai ya ci gaba da azumin shi wa ala kulli halin akan kowane bayani dai mallam yace ma al-hadithu qabilun lit-tahsin wannan hadisin na yana amsar a ce hadisi ne hasan a kyautata ayi haka din wa idha sabata fa innahu yahtamil ala hadha kenan koda ya inganta shi wannan hadisin da ya hana azumi intisaf sha'ban ana dora shi ga wanda bai fara bane ba bi Allah yabda as-sawm fi min an-nisf cewa kar ya fara azumin nan daga rabin shi ya wuce amma man ibtada'ahu qabla an-nisf fala mani'a wanda ya fara azumi kamin azo tsakiyar sha'ban babu hali akan shi ya ci gaba da azumin shi bal afdallahu an yaksir min siyami hadha shahr, abin da yake fifiko gare ka shine ka yawaita azumin wannan wata, li'annahu muqaddimatun li ramadan, saboda shin huda ce fuskantar ramadan da ake yi, ga wanda bai fara ba, ga wanda ya fara sai ya ci gaba da azumin shi saboda fuskantar ramadan ne. Ya mun yi bayani mun ce jiki saba mishi ake, komi jiki saba mishi ake, wanda ya saba ma jikin shi ramadan din ma ko akabe shin shi, amma zaka ga wanda bai saba ma jikin shi ba raban shi da azumi tun ramadan na bara sai ya ci wahala, kaga a zo ana ta loke loke bare watakila bana watakila za a yi azumi cikin zahi ko, to Allah kama mana, Allah rufa mana asiri. Malam ya ci gaba da cewa ahdafu sawmi bit bit, gururrika da aka sanya akan azumi, saboda ni aka sa azumi menene gurin da ake son lalabowa a cikin sanya azumi? Na'am, malai ce asawm shur'a li hikmatin wa mas na'am wa li hikamin wa masalihin wa ahdafin azima wa minha. Shi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi saboda hikimomi da maslaha maslaha da gururrika masu girma. Malai ce ma daga cikin su ka san duk ibada da kake ganinta Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya ibada, yana sanya mu yi ibada saboda wata hikima mai girma. Duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala shine ahkamul hakimin, duk abin da yasa da hikima, sai dai ba komi ba muke iya fuskantowa. An gane ko? Allah zai sanar da wanda ya ga dama wasu abubuwa daga ciki, so kuma yayi ya bar wasu sanin ilimin gare shi. Shi yasa malam da zai zano ma wasu hikimomi da ahdaf sai ya ce ma minha, daga cikin su. Ka san akwai bambanci a ce ma daga cikin su ko ka a ce ma su ne. Yanzu misali in ka tambaye ni menene arkanul Islam, sai in ce ma arkanul Islam su ne, sai in zano ma guda nawa wannan, guda biyar, ai su ne ko? Kenan babu wannan. Amma in na ce ma ga wasu daga ciki, in na zana ma uku ko hudu, ya isa. To ka gane ko? Kobi na baka wasu daga ciki ne. To shi yasa malam ya ce ma minha alhadaful awwal, hadafi na harko da aka ce a yi azumi shine mi? Ta haƙiƙa taqwa, dan a tabbatar da taqwa, tsoron Allah, mu sa tsoron Allah a ranmu. Dan mu samu tsoron Allah a ranmu da aka saranta mana azumi, babban yana daga cikin manyan hadafi kenan. Hadha alhadafu wa a'zam ahdafi sawmi, wannan shine mafi girma daga cikin hadafi, daga cikin gururrukan da yasa aka sa mu dinga yin azumi. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku wa'inda kuka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yanda aka farlanta ma wanda suke gabaninku. Kaga kenan ba mu kadai ba muke azumi, akwai wasu al'umma da aka faranta masa azumi. Sai Allah ya ce ni la'allakum tattaqun, dan ku samu tsoron Allah, saboda la'alla a cikin sha'anin Ubangiji, a cikin nusus la'alla yana nihin tabbas ne. An gane ku? Tabbas dan ku samu tsoron Allah, dan mu samu tsoron Allah aka sharanta mana wannan azumi. An gane ku? To kaga wannan menene hadafin da aka sanya mana? Amsa ita ce mi la'allakum tattaqun, kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqara, fas-siyam min 'azami ma yatahaqqaqu at-taqwa, ma yatahaqqaqu at-taqwa. Shi azumi yana daga cikin manyan abinda da shi ake tabbatar da jin tsoron Allah, a samu haqiqani cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allati hiya wasiyatullahi azza wa jalla lil awwalin wal akhirin, wannan taqwa ita ce wasiyar Allah da yayi ma mutanen farko, ita yayi ma mutanen ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala duk mutanen da yayi Allah yayi musu wannan wasiyyar na su ji tsoron Allah. Zaka ji Allah yana wa iyaya fattaqun, ni kadai ka shedi, ni kadai ku ji tsorona. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan wasiyya akan kowa. Min azami yace ta tahaqqaq fattaqwa ta tahaqqaqa bisiyami, jin tsoron Allah matuka yana samuwa ne da yin azumi, saboda shi mai azumi zaka same shi mai tsoron Allah ne. Shine aya muka bada misali, muka bada misali a cikin musallai cewa mai azumi wallahi ya isa mai tsoron Allah, saboda kana da iko ka je ka labe ka more ka hole ka sharuwa ka yi menene ka dawo ka huto. Wallahi da mutun ne ake ma azumi, sai ka shiga ka ci ka koshi ka sharuwa ka huto, kana shan gindi kana rereye, ka ce yau azumin nan wahala yake bada. To amma da yake tsoron Allah yasa, Allah shi kadai yake san yasa kai, kuma shi yana ganin ka, saboda shi ka hakura ka bar komi naka. An gane ko? kama annaha tatahaqqaq bi baqiyati arkanil islam sabo bayan haka azumi cewa dai ita ma takwa dai tana tabbatuwa da sauran rukunnan musulunci an gane ko yace kaman misali sallah wa zakat wal hajj da dana tabbatuwa da sallah mai sallah yana mi yana jin tsoron Allah yana samun takwa mai zakka haka mai hajji haka wa amma alladhi la yantiqu bi shahadataini fa hadha lam yadkhul fil islam asalan liqawlihi sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda bai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba bai kalmar furta bai furta kalmomin shahada ba wannan bai ma shiga cikin musulmi bare in ya azumi ya samu takwan nan saboda annab sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah annab sallallahu alaihi wasallam yace an mana umarni da in yaki mutane har sun sai sheda babu abun babauta da gaskiya sai Allah aw hatta yaqulu la ilaha illallah a wannan ruwaya wata ruwaya ko kuma sai sun ce la ilaha illallah fal mas'alatul mafruda fi man idda'a al-islam wa nataqa bish-shahada ita wannan mas'alai wanda aka dora ma wanda dai ya shiga musulunci ne kuma ya kalma ya furta kalmar shahada wa taqwa la tatahaqqaqu lahu hatta ya'ti bi hadha ar-rukn al-'azim tsoron Allah bai cika gare ka ko kai mi shahada sai ka zo da wannan rukuni mai girma sai ka zo da irin wannan rukunin wa taqwa hiya fi'l awamir wa ijtinabin nawahi na'am in aka ce ma taqwa menene taqwa shine yin abubuwan da aka ce kai awamir duk wani abu da aka umurce ka an gane ko zaka yi shi duk wani abu da aka haleka zaka hanu gare shi shine kai muttaqin kuma inna ma yataqabbalullah min almuttaqin inna ma yataqabbalullah min almuttaqin bar dai Allah yana amsar aiki ne ga menene ga masu jin tsoron Allah ga masu takwa sai kana abinda ake sai kai kana barin abinda aka ce ka bari shine kai mi shine ka samu tsoron Allah shi yasa diyawa daga cikin mu an gane ko takwan mu ba ta kai takwa ba sama sama ci tunda zan mu zo mana wahi yanda yake malai yace ma wala'alla fi la'allakum tattaqun wannan da Allah yace la'alla wataqila cikin cewa la'allakum tattaqun kama yaqulu ahlul ilm kamar yanda ma abota ilimi suke cewa laysa ala babi allazi huwa taraji a ba ana nihin ba la'alla petoter ba ana kauna bane ba ba ana so bane ba a inna ma hiya min allahi mutahaqqatul waqi in ka zina Allah ta zo daga wurin Allah tabbatatta ce kuma ta tabbata babu wannan wato babu wani kauna ko ya kasance ko tunanin haka ko wani abu a kawai haka ne na'am fasawmu shar'i ala wajhi tahqiqit taqwa in kai azumi yanda yake shi azumi a shari'a yana kan hanya ta tabbatar da tsoron Allah kama anna salatu allati takamalat shurutuha kamar yanda duk sallar da sharadin sallah ta cika suka tabbata wa uddiyat ala wajhi shar'i kuma aka yi sallan nan yanda shari'a ta tabbatar da ita akan huska ta shari'a aka yi ta daidai tanha anil fahsha'i wal munkar to wannan sallar tana hanami al fahsha da mugu aiki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah insha Allah tana hana ka yin al fahsha tana hana ka mugu aiki shi yasa in ka ga mutun yana sallah kuma ka same shi yana iye can yana iye can yana iye to ka bincika shi an gane ko anya yana sallan nan mutan hana shi alfasha da mugu aiki ba to anya yana yin sallar yanda aka ce yi ta tabbas in zaka yi sallah yanda aka ce ka yi ta wallahi tanha anil fashai wal munkar wannan ke ga an gane ko wal hajj mala yace ma ita ma haji iza uddiya ala wajhin kama fil hadith in kai haji a yanda aka tabbatar da ita kamar yanda yake hadisi la ta'khudhu anni manasikakum annabi yace ai ku zo ku doki aikin hajjin ku daga gare ni yanda annabi yace ayi ta yanda yayi lam yukhalituhu shay'un mimma yukhrimuhu bai ta kudi da abinda ba zai zo ya lalata mai hajjin ya maida ta ya yanke tsaya bata ta yayi ta cikakken haji wa yukhri kamaluha ko kuma ya yanke cikar haji fa innal hajja saboda to ita wannan haji in kai ta cikakka yurja'u min dunubihi ka yawmi waladatuhu ummuhu zaka dawo bakka da zunubi kamar ranar da uwarka ta aiheka jaririn da aka aihaya wa eske akwai zunubi akan shi to duk wanda ya haji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi bai yi rafasu ba bai yi fisqu ba bai yi komi ba ya cika ta bai yanke ta ba zai dawo gida ne ya samko daga haji kamar ranna aka aihe shi sabuwar takarda za a rubuta na daga zinubi kenan ba ladan shi an cika mai to wannan takarda ta zinubi an goge ta duka babu zinubi akan shi sai a zo a rubuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hodi a wani hadisi wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna shi kuma haji kubutatta daga wannan haji kubutatta daga rafasu da abubuwan da ba a so haji karbabba batta da wata sakewa kawai al janna ci an gane ko wannan duk wanda ya samu hajjul mabrur to dan al janna ne insha Allah na'am lakin qad yuqalu qa'il mala yace ma wani zai iya zuwa ya ce maka inna kaseeran naam inna kaseerin ko minan nasi narahum yasumuna ramadan wani zai iya ce ma to ai an ce mai azumi zai samu takwa ko mai sallah zai hasa alfasha da mugo aiki sai ya ce ma to ai mun ga mutane da yawa suna azumin watan ramadan wala yufrituna fihi bas su sakaci a cikin shi an gane ko wa ba'dhum yaksuruna min as-siyamin nawafil wasu daga cikin mutanen har suka same su suna yawan azumin nafila su yi litinin alhamis an gane ko su zo su yi ayyamul bid su zo su yi azumin daud misali an gane ko suna yawan yin azumin nafila wa ma dalika lam yatahaqqaq lahum hadha al-hadaf alladhi min ajlihi shuri'a as-siyam kuma ba a samu wannan gurin da saboda shi aka yi mai aka aje azumi ba ba a samu tsoron Allah ba ba a samu takwar ba da aka ce saboda ita la'allakum tattaqun dinna amma shi mutun ne mai kulawa da azumi yana yawan azumin nafila kuma babu tsoron Allah akan shi malam sai ya ce ma wa mislu zalika yuqalu fi mazahirin ukhra min al-khalal irin wannan sai ka ce akwai wasu abubuwa wasu hanyoyi da aka samu na matsala an gane ko a cikin azumin nashi ko a cikin rayuwar tashi kaman yusalli wa huwa yafrut fi ba'd alwajibat kamar wanda yake salla ne zai yi salla amman kuma yana sakaki a cikin wasu wajibat wasu abubuwa wanda suke wajibi akan shi mutum ne zai cika salloli cikakku amman kuma misali yana tauye zumuntar shi ka gani bai cika ba abin yanda yake waye na'am wa yatarakkab ba'du al-mahdhurat kuma mutun ne sai yazo ka ganshi yana mi yana hawa wasu abubuwa da aka hana yana tabka wasu zunubai gashi a cika sallar shi kuma yana tabka wasu zunubai fa hadha lam tanhahu salatuhu an al-fahsha'i wal-munkar to ai sai ka ce wannan ai sallar shi bata hana shi ba mi al-fahsha da munkar kuma Allah ya ce sallah tana hana mi al-fahsha da munkar shi kuma gashi yana sallar tun daga asuba Aisha cikin jama'a bai sakaki da ita kun bai hasa abubuwan shi ba wa kaman yahujju wa yarja thumma ya'udu ila ma kana yuzawiluhu qabla al-hajj sai mutun yayi haji kuma ya dawo ka same shi ya ci gaba da barkata tsiyar da yake yi kafin ya je haji kaga mutun lokacin ka yaje haji an yoyo ne na karshe yana dawowa kuma an shiga yoyo kawai an ci gaba lahiya lau kenan kawai kamar jiya iya yau an gane ko wa kaman yadkhul al masjida wa yusalli salata kamar wanda zai shigo masallaci ne yayi wata sallah summa ba'da zalika idha kharaja ka anna shay'an lam yakun in ya huta daga masallacin kamar ma ba ai komi ba kaga wanda yayi sallah yayi yana cike da takwa to kuma ya yi da sallah kuma ya huta yana huta daga kofa in ya tabka wani ashar misali in ya danna wani ashar ko kuma yana huta daga kofa in ya doki telefon din shi an shiga harkoki to Allah bada gafara yace wa kaman ya'takif fi ashar al-awakhir kamar mutun ne zai zo ya shiga itikafi kaga itikafi duk wanda ya shiga itikafi sai ka same shi yana da bambanci da wanda mai in itikafin shi yayi da wanda bai shiga ba zaka samu wanda ya itikafi kawai in ya huto daga itikafi inda ya itikafin shi ya karbu eh itikafin shi yayi cikakke wallahi zaka same shi mutumin bara ba shi bane babana sai ka same shi a sensor sense kawai irin wanda da an ce mai misali da malaika ya ce mu je an gane ko to yanzu mu ai dawa daga cikin mu misali malaika in yazo ya ce mu je dawa sai mun ce anya Allah bana gafara amma ai kai ma ka san akwai lokacin da cikin azumi tsatsakiyar azumin nan ashara awakhir
wallahi an ce mu je kai kana da guarantee an gane ko kana da guarantee a ranka shi zakai kawai wurin Allah kai kana da kyakkyawan zato wurin Allah kawai Allah subhanahu wataala an maka gafara insha Allah kuma kana jin kai ta uwarka ba irin ta jiya bace ba amma dai yanzu duka dai muna nan a gurgayi shi yasa muna yawan hadin wata magana mu kula da jaddada tsoron Allah mu kamar yanda muke kulawa da baterin salulan mu in zakai bulaguro kana barin kai bulaguro da salular ka san kan kursa ga masu bulaguro ka san duk yanda za a yi sai ka kai ta nawa 100% wani sai ya hada da power bank saboda da ta dai bible a kara ba san yanda za a yi ba to imanin ka ka doka kai ma cikin bulaguro ne kake imanin ka kai yayi kasa in kabari yayi kasa kai sharjan shi a zabura a motsa a shiga kai kullun ka kasance kana da imani wani 90% kai voir 100% ma in amkana an gane ko to irin wannan imanin ne me yake ce mashi tatanazzal innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan sune in ka cika imaninka kullu imaninka a 80% 90% 100% voir 100% mem shi yasa imani mu dinga shaggala shi to kan ka kasance ka shigo kai sallah ka huta ka ba yi ba ka shigo kai ittikafi ka huta je iyayen kana hudowa bare ittikafin samari Allah bana gafara yana hutowa da talazzuzi zai fara da ya kashe salula an kwana bi ba a kwashi zunubi ba Allah bana gafara yana hutowa daga ittikafi magariba an ga wata zai kira ta to barkan mu da sallah ko kin san ittikafi muka shiga kwana bi subhanallah kaga wannan labari ai bai kyau ba to Allah bana gafara summa ba'da zalika yace ma wa qabla al-ittikaf yafutuhu shay'un min as-salawat kuma kamun ya shiga ittikafi wasu abubuwa daga na sallah suna kubuce mishi mun gani a darasin baya ko wai su ada ada mallan yana fadi a lokacin su wai a ganka kai ritar din sallah ko a ganka ka shigo masbuki an liman ya ce assalamu alaikum ka tashi saka ci gora ka dai ko bi kawai mutane suna ba kallon wani iri baka san me kake ba to shine ai muka ce in yau ne ya miki ai wanda ba san miskin ba yawa gare mu to Allah bana gafara to kaga mutum wasu abubuwa daga sallah suna barin shi kamun ya shiga itikafi ka san zai yi wahala wanda ya shiga itikafi sallah ta bar shi ko yana yiwa saboda dalalin ya ce Allahu akbar dama yana cikin masallacin sai dai itikafin da ya je na hira ne ya tashi ka san itikafin yanzu akwai wanda sun maida shi fada dama in za a yi ayi gangami a kwashi abukai a kwashi menene to kun ce kun rabu da duniya kuma kun hadu da ɗan duniya tare da ku mi kenan shi kuma ana son ka bar duniya bayan ka ne ka fuskanci lahira to na'am wa ka ba'dihi idza a'lina 'an al-khuruj ramadan kharaja ba'da al-maghrib wa fatahu shay'un min salati al-isha in an ce mai an ga ramadan an ga watan sallah sai kaga ya huto an ga shawwal ya huto bayan magriba ka gani sallar isha ma sai da tabar shi wai ya huto daga itikafi ne kuma ana samu haka ba haka bane wai ya huto daga itikafi ha da magriba an yi sallar magriba da shi an ce an ga wata shikenan isha ma sai da tabar shi to wannan takwakwa ta shiga abin cika dai wal ahd qarib yace duka yau shi aka rabu da wannan din alƙawarin da itikafi wa kaman yasum wa yusalli wa yahujj kamar wanda yake azumi yayi sallah yayi haji wa yablughu minal umri ma balaga ya ja shekaru na daga shekaru abin da yayi menene ya kai na shekaru wa huwa ala adatihi kuma ya tsaya akan yanda yake in dan banza ne in lalatacce ne wa ka anna shay'in lam yakun kamar ba abin da ya faru wa haluhu kama hiya lam yataghayyar halin shi yanda ka san da halin shi wane yanda ka san da halin shi yana nan bai sauya ba haluhu qabla al ibada ka haluhu ba'daha wala farqa halin mutum kamun ya shiga wata ibada ya kasance shine halin shi bayan ya shiga ibada babu bambanci to ai akwai matsala an gane ko wa ba'duhum nan mallan yana zano ma ai an ce sallah tana hana alfasha ko tana hana mugu aiki azumi an shar'anta shi da samu takwa to ai zaka samu wasu wanda ga halin su sun yi sallah sun yi azumi amma suna nan su yi ittikafa amma suna nan wa ba'duhum yasma alhadith sahih wani yana shin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadi a cikin hadisin akhrajahu ahmad wa muslim an gane ko al-ma'na shine as-salawatul khamsa salloli guda biyar tsakanin su wal jumu'a ila al-jumu'a daga sallar jumu'a zuwa sallar jumu'a mai zawa daga ita zuwa al-uwata wa ramadan ila ramadan daga ramadan na bara zuwa ramadan na bana daga na bana zuwa na bade wal umaratu ila al umara daga umara in kai umara kan ka sake wata an gane ko kafaratun lima bainahunna akwai yayi karkare zunubai abinda ke tsakanin su malam tughsha kabira idan mutum bai rusku ba belulubu ba a cikin zunuban naki belulube da wata babban zunubi ba in kai sallar azhar tsakanin dan kurakuran da zaka yi zuwa al'asar an karkare zuwa magariba an karkare zuwa isha an karkare zuwa asuba zuwa azhar daga juma'a wacce zuwa wannan juma'a daga wannan zuwa ta gaba ramadan bara bana badin badada can duka in dai kana da raye in baka yi manyan zunubai ba kananan zunubanka duka ana garkare ma in babu babban zunubai an gane ko to shine sun mai takallam ala misli hadha alkhabar sai ka samu mutun yana magana akan kwatankwacin wannan labarin ka san duka irin wannan dirgar da mallan yake kawo wa daliban ilimi ne suke yinta ka gane yamu ne ustazai an bana bakwai muke kawo ta sai an yi magana mu ce ai annabi ya ce kaza an gane ko to irin wannan awam ai ba ruwan shi da wannan sai an yi magana ba mun ba da misalin jiya muna cikin misali suka ce wanna'imu hatta yastayqiz inji rasulullah ba hatta yastayqiz ba sai an tada shi ba wannan dirgar da kaji ta duka daliban ilimi ne Allah mana gafara Allah kare mu daga wannan matsalai sai mutum ya ce ma هو الحقيقة يتكلم وهو الحقيق وهو في الحقيقة قد يصلي صلاة ليس له إلا أشر أجرها متنزي زوي يسلى والله أكن قسكيا أكن حقيقة متنزي زوي يسلى با أبن دزي سامو نلا دسلى سي إن ديزم سبو نمي نعم وفي رواية مجتنبة الكبائر ma'ana da yace a cikin wata ruwaya akul an kaurace ma manyan zunubai kenan na'am shi da muka tsallake ko yace to sai mutun ya zo yayi sallah ka zo ka same shi bai da NDZM na ladanta kawai NDZM kade ya samu an gane ko wa fi hadha yaqulu al-shaykh ibn al-islam rahimahullahu ta'ala shaykh al-islam ibn taymiyyah da Allah ta tabbata gare shi a cikin wannan yake cewa wa ghalibun nas mafi yawa daga cikin mutane la yuktabu lahu min as-salati illa ba'daha dayawa daga cikin mutane ba a rubuta masa ladan sallah sai wani sashi daga cikin sallar nan an gane ko sai wani sashi daga cikin sallar nan fa yukfar zalika biqadarihi za a karkare mashi da gulgudan abin da ya samu wa baqi yuhtaju ila al-kafara sauran kuma sai yayi kafara a karkare mai zunubai saboda ladan sallar da ka samu as-salawatul khamsa da aka ce ka samu ladan ta cikakka sai a karkare mai zunubai yo kai kuma NDZM ka samu mun gane ko misali kai ne ka ba mutun aiki misali kai gida kace a shahi maka bangon gidanka ko kuma ɗakinka amma fenture bango hudu amma ka fenture sai ya shahe rabin bango ku kuma kun yi da shi duk bango zaka bashi jika biyar misali kenan bango hudu nawa kenan jika 20 ko sai ya shahe rabin bango sai ya ce ma yazo ya ida wallahi masallala an ka zo nawa zaka bashi in ba ka bashin ba wallahi in ba ka bashin yo ai yarina ma wayi wannan Allah mana gafara wallahi masalla ala tu salla zaka zo kai salla da kin zaka samu lada an dizam na wannan salle shi yasa za a zo ayi salla a masallaci ladan wannan da wannan ba dai baiki wannan da wannan ba dai baiki a cikin mamu rubama wanda kuke ganin ba komai bane wallahi dai yahi kulada hatta da liman din a hishi lada nesa ba kusa ba amman da yawa daga liman mai Allah mana gafara ai ai mana imana Allah ya nuna gafara kawai sai da ka gani yace mi iya an dizam saka ya samu wa kullu hadha li anna hadhihi al ibada ma uddat ala wajhi shar'i mi yasa duka saka samu wannan wannan ibada da aka ce kai ta baka yi ta ba a huskar da aka ce kai ta daidai mun gane ko baka yi ibada ba ta hanyar da aka ce kai ibada ka cika ta daidai ha fa fiha naqsun wa khalal a cikin ibada za a samu ragowa za a samu tangarda a cikin ibadar taka wala naqulu bi aadati hadhihi ibada aw butlanha bama ce ba mallai yace bama ce baka sake wannan ibada ko a ce ta lalace a li annaha iza stakmalat shurutiha wa arkanha wa wajibatuha sihhat in shartan ibada ta kammala rukunnan ibada suka cika wajiban ibada suka cika ibadar ka tayi sai dai baka yi ta yanda ake son kai ba an gane ko wasaqata biha talab kaga kuma a tambaye ka ka sake ta ya safka da kanka fala yutalib bi iadatiha ba a cewa sai ka sake ta lakinna al asarul mutarabbita alaiha mutarabbitatun alaiha inma takmul idha uddat ala wajhi shar'i bari dai gurabin da aka dora ma ibadan nan nan da zaka same ta suna cika ne in kai mi in kai ta yanda shari'a ta ce kai salla an ce in dai kana salla tanha anil fahsha'i wal munkar to sai kai sallan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli annabi da yace man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min zunubihi kayum walatu ummuhu sai kai hajjin nan hajjul mabrur shine khuzu anni manasikakum kama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ta yanda shari'a ta ce ayita an gane ko fa'ala al insan an yu'ida nazar fi ibadatihi to gare ka kai mutun dukkan mu kowa ya sake duba ya sake fuskanta ya yake ibada shi duk wata ibada ka salla ya muke yin ta nafila ya muke azumi ya muke sadaka ya muke ziyara zumunci kowa ya sake duba ya muke yin ibadodin mu an gane ko wa yu'addiha ala wajhi shar'i sannan mu yi ibadan mu akan fuskar da shari'a ta koya mana wa yahrus an na'am ويحرص ان يتعرف على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقها في الدين ويتفقه في الدين يكولا يكياي يكوي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنن يكوي فقه ينمي علمي دا الدين يزما واتو غني ا cikin ilmin addini liyu'addil ibadati ala alwajhi almatlub dan mutun yayi ibada akan fuskar da aka nema kai ta an ce kai ibada ta kaza ta hanya kaza to dole kai karatu ka koya saboda kalka kasance inna wajanna aba'ana ala ummati wa inna ala asari jiyawa daga cikin mu in ka tambaye ka waye koya maka sallah ya ce kawai haka na isko ana yi to haka aka ce kai sallah misali haka aka ce kai sallah da an tambaye ka waye koya ma sallah diyawa daga cikin jama'a cewa za ka a kawai da na tashi haka na isko ana yi a cikin mu da Allah diyawa daga cikin mu in ka bincika ba wanda ya tsaya malami ya koya mai ga yanda ake sallah yo aka ce ma haka aka isko ana yi shine ibada wane ne ya zamana aka koya mai azumi tun daga farko har ƙarshe wane ne ya zamana aka koya mai dama in za a shi aiki hajji ana dan formation sama shi ma ko dan da ibada ta allaga da kudi ne to Allah mana gafara bakka zuwa ka ce kawai haka ka isko ana yi sai ka zo an koya ma an gane ko saboda ibada koya ta ake na'am mukhlisan fi dalika lillahi azza wa jalla kana mai tsarkake ibada a cikin ibada kana mai mukhlisin lahudin kana tsarkake ibada dan Allah subhanahu wa ta'ala fa hina izin tatarattaba asaruha alaiha to in kai wannan ibada a lokacin ne zaka samu duk madarar da aka ce duk gurabu na madara da aka ce zaka samu a ibada azumi an ce in kai azumi zaka samu takwa to kai shi yanda ake so to sai kai yanda ake so zaka samu takwa sallah kaza hajji kaza duka wannan sai kai shi yanda aka ce kai sannan wa fi shani siyam mallam yace a cikin bangaren azumi na qulu mallam yace sai mu ce maka inna siyama alladhi yatahaqqaqu taqwa huwa siyamu alladhi yakunu ala muradi lil ala muradi llahi azza wa jalla shi azumin da yake tabbatarwa ya ba mutum yayi tsoron Allah sai azumin da aka yi shi akan muradin da Allah subhanahu wa ta'ala yace ayi wa ala muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ta hanyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ayi mimma yu'zihi na'am nisalake go fallazi yasum ka saumihi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake azumi irin azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yasunu siyamahu kuma yake kare azumin shi anil khawarim aka abinda zai zo ya yanke azumin shi ko ya bada azumin shi an gane ko anil khawarim fasawm junna to wannan azumin shi zai kasance mai garkuwa ya kasance mai buklie ya kasance mai garkuwa daga shiga wuta ya kasance mai garkuwa daga mi daga alfasha ya kasance mai garkuwa daga shahawace shahawace na'am taqil abdu mimma yu'zihi zata kare ka daga abinda zai cutar da kai sawa'an kana hadha fi dunya am fil akhirah da abinda zai cuce ka in dai kai azumin nan daidai to a duniya ne zai kare ka ko a lahira duka zai kare ka an gane ko fa huwa junna to wannan azumin zai kasance ma garkuwa ka gani ko na'am malam yukhriquha akul kai baka yi abin da zai karye wannan garkuwar taka ba kama jaa fil khabar kamar yanda yazo wato a cikin hadisi shine as-sawmu junna an gane ko malam yukhriquha in fi azmi garkuwa ne akul baka bata wannan garkuwar baka karya ta ko kalalata ta fa iza kharaqaha idan ka karye garkuwar nan ko kalalata ta bima yanqusu sawabuha na daga abin da zai rage ma ladan azumin wayudabul hadaf kuma ya zama ya contradict din hadafin gurin azumi na kaji tsoron Allah an gane ko minal min mashru'iyyatiha na daga abin da yasa aka shar'anta azumi wayukhalifuhu fa huwa alladhi jana ala nafsihi to kai ka shawo makanka duk in kai azumin da kai abin da zai bata garkuwar nan ya haraba ya haramta ma ladan azumi kaje kai wani abu kai ne ka ja makanka da gangan an gane ko mallai tuma fa najidu fil muslimina man yasumu wa yahris ala siyami sai a iya samu a cikin musulmi mutun ne musulmi ne yana azumi kuma yana ce yayi azumi walau dufi alahu ma ala wajhi al-ardi min mata'in fi muqabil adami siyami yawmin wahid la rafada kaga mutumin tsananin yanda yake kiyaye azumi ko da zaka kawo mashi abubuwa na jin dadin duniya kace amshi yau kakkai azumi bai yarda yake mutun ne misali ne mallai ibada ya san azumi ya yarda da azumi yana yi kuma dan daraja azumi da ladan azumi da ya sani ko ka ka mai jin dadin duniya kace ya bar azumi na rana guda ba zai bar shi ba wa ma azalik amma duk haka da sanin shi na ladan azumin da kiyayewa shi azumin da koya yake sai ka same shi lam ya tahaqqaq lahu al-hadafu alladhi bil ajli yushri as-siyam kaga ya rasa abin da ake son ya samu saboda shi aka yi azumi kawai menene takwa Allah ka ganshi bai da takwa shi kuma ya kiyaye azumi iya kiyayewa mallai yace wadhalika li annahu lam yasum sawmal muwafiq li siyamihi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan duk darajar azumin da ya sani bai yi azumi ba wanda azumi yayi daidai yayi ga makatar da irin azumin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi tajiduhu yumsiku ani at-ta'ami wash-sharabi wa sa'iri al-mufattirati min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams thumma ba'da dhalika la yakuffu lisanuhu yace saboda wannan mutumin zaka iya samun shi ya barci ya bar sha ya bar duk wani abu saduwa da iyali duk wani abu da yake kare azumi tun daga bullowa al-fajr har zuwa haduwar rana an gane ko amma kuma thumma ba'da dhalika bayan haka lam yakuffu lisanuhu amma mutumin nan bai kama halshen shi ba mai azumi ne ya rike azumi to sai ka duba kaga azumin mu na yau duka kusa haka yake da mun zo fara kuma mun fara tsurku wannan ta wuce an yi da ita wannan ya wuce an yi da shi an zamna fada muna zamne a cikin azumin mun yi tsurku wasu ma muna cikin masallaci zamne muna tsurku an sha ruwa an yi tsurku ko kuma sai ka gani wani abu da mata suke yi sai za a yi gulma a ce ka bari a sha ruwa hakin banza wai sai an ce akwai zance ya ce ka bari a sha ruwa to ya sarki Allah wa Allah wa gafara an alqil wa qal faɗin zancance na ce hudun hudi kaza kaza a ce kila wa kala ai ta zance zance tajiduhu yatahaddas fi aradin nas ka samu mutum ne mai azumi yana azumin nafila azumin annabi Dawud amma duwan da ya wuce sai ya ci mutuncin shi wani ai dan iska ne wani kaza ne yana cin mutuncin mutane nawa muke samu cikin ƴan uwa haka wani yayi kaza menene menene gulma tsurku cukuto kini bibi Allah mana gafara wa ya'kulu luhumuhum kuma yana cin naman su wai kuma wai mai azumi ne kuma ya san daraja azumi kuma koda zaka bashi jin dadin duniya ya bar azumin rana ɗaya baya bari ba an gane ko wala summa tajiduhu summa la tajiduhu yahmi sum'atuhu yahmi sam'ahu aw basaruhu anil haram sannan ba zaka same shi ba yana kare jin shi ko yana kare ganin shi akan haram misali ko kai ba kai gulmar ba sai ka zamna cikin wanda suke gulma Allah mai yace innakum izam misluhum kuma ko ko ka damu ko tun su kuke sai ka ce ai ba mu muke gulma bai ne ake kawai mu zamna muje innakum izam misluhum ko damu ko tun su kuke da kun ga ana gulman ku bar su ku yi nasiha ko ku tashi ku bari in ba haka ba ku kasance cikin su an gane ko shine kaga ko kuma mutum bai kare ganin shi ba kana azumi misali kana kallon fulafulai ka kalli menene seri kala kala daga waccan sai waccan daga menene ka arewa 24 India Hausa ana rawa kana kallon cibin cibin matan mutane na India Hausa kana kallon al'aura kana kallon kaza kuma wai kai mai azumi ne har kana neman ya akwai sabuwa wadda ta huto a turo maka kai Allah bada gafara a ce wai kana da sabuwar seri ta satin nan an turo seri ta sat babu kalle kalle a cikin azumi wa akwai wanda hotara tara seri seri suke sai an zo azumi azumi ya shiga ba la hawla wala quwwata illa suke azumi ake tara seri seri a kalla wasu kanawat wasu gidan tashar tashar tele tele ba abinda suke sawa a cikin azumi sai ne ya jama'a sharul qur'an wa ga lokacin kalle kalle wa ga lokacin salulan ma in ba dan ta zama ta tilas ba har mu zo mu ciko sabbi a cika a cika kawai ana jira lokacin azumi zan kalle seri kaza Allah mana gafara Allah kare mu daga wannan fitina ka gani yace anil haram yace hasa kalla haram famislu hadha la tartabu alaiha asaru allati ratabat alaihi shar'an wannan duk abin da aka ashe na alamomi na jin dadin da zaka samu na mai azumi in kana haka yin mala yace wallahi baka samu ya za ai ka samu ya za ai ka samu tsoron Allah a cikin wannan irin wannan yanayi li anna hazu siyam naqis saboda wannan azumin naka ragagge ne gurgu ne bai da lahiya azumin da naka ya za ai a karbe shi was siyam kama annahu mawrisul taqwa shi kuma azumi kamar yanda muka gani azumi abu ne wanda yake gadar da tsoron Allah fa huwa aidon mawrisul limanzilatin muraqabatullahi azza wa jalla Allahu akbar mala yace ma to dinda azumi ya kasance abu ne wanda yake gadar ma tsoron Allah to azumi zai kuma yana kasancewa har ka samu wani degree ka samu wata grade ka san a rayuwa grade grade ce zaka samu grade ka samu grade ta rayuwa ta ka shiga kalkashin muraqaba Allah subhanahu wataala an gane ka shiga kalkashin control da Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudsi yace kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yabsur bihi wa yaduhu allati yaghtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah subhanahu wataala in ya kasance shi zai kula da kai duk abinda zaka ji Allah shi zai kasance wannan jin naka duk abinda zaka gani Allah shi zai kasance wannan ganin naka duk abinda zaka taba na hannunka Allah shi zai kasance wannan hannun naka sannan duk abinda zaka tai Allah shi zai kasance wannan tahiyyar taka kenan kai da isowa wurin haram kasha in ka kasance kalgashin muraqaba Allah waye isa ya taba ka walillahi masalla ala kullum mu dinga bada misali da nan namu na kusa duniya an gane ko yanzu kamar a ce kai kana cikin su control a ce komzo ne yake kula da kai ya kake tunani komzo ne yake kula da kai a garin nan eske ka tabu da garaje ka tabu ka san dai in karkashin kula komzo ne yake kake ko ba komi kullun akwai dai wanda aka yarda su karshe guda hudu suna kula da kai kewaye da kai kowane lokaci to bare a ce Allah subhanahu wataala shine ke kula da kai Allahu akbar to duk mai azumi in kana azumi yanda annabi yace ayi sai ka shiga kalkashin kulawa Allah akwai hatta da askar aka ce wasu askar in kana yin su za a turo maka mala'iku da makammai su tsare ka mala'iku ba su kadai ba da makammai kai yanzu tsakani da Allah mala'ika dai aka turo ma bai ishe ka ba to sai Allah ya turo maka mala'iku ba guda ba ba bi ba da makammai kuma kasa ai baka taguwa to cikin iko Allah to kai yanzu wallahi masallala ala ko daga nan masallaci aka ce a hudda ni ga malam basha da muhammad zasu hudda ni ai ban da taguwa sune gamsa gamsan masha Allah to bari a ce basha ya doki adda muhammad ya doki wata bindiga bindiga ai ka sanna hoto cikin iko Allah to Allah ya turo maka mala'iku da makammai su dinga tsaranka to shine manzilan muraqaba Allah zaka shiga in kana azumi yanda ake so zaka shiga kalkashin kulawa Allah ba abinda zai cutar da kai an gane ko wal muraqabatu hiya al ihsan mala yace ma ana muraqaba ita ce kyautatawa anta abudallahi ka annaka tarahu zaka zo kana bauta ma Allah kamar yanda kamar kai ka kasance kana ganin shi fa in lam takun tarahu ahadisi fa innahu yaraka li anna siyam saboda shi azumi sirrun bainal abdi wa rabbihi wani asiri ne tsakanin bawa da ubangijin shi wa bi imkani sa'im an yaftara mutum ho yana da iko kaga ai kowa yana da iko ya labe ya sha ruwa ya karya azumin nashi wala yashur bihi ahad ba wanda ya san in ka labe ka sha ruwa in ka shiga ban daki da buta sahani da itta kauraka aljihu wa ya san ka wannan an gane ko kuma ka zo kyam lahiya lau ko ka shiga daki kare ba wanda ya sani bainama ibadatul ukhra yaraha an-nas bare sauran ibadodi su kuma sauran ibadodi mutane suna gani in ba kai sallah ba an ga ba kai ba ha gane in ba kai hajji ba an ga ba kai ba in ba kai zakka ba kuma kana da duke an ga ba kai ba an gane ko to amma azumi fa asiri ne tsakanin wa bawa da ubangijin shi shi kadai ya sani law fa'ala ma yudaduha in mutun yayin sauran ibada yaki an san baye ba amma azumi fa iza kana yasu nam fa iza kana yasumun nas ha fa iza kana yasum wan nasu la yarawnahu da yanzu da mutun kaga mutun yana azumi kuma a ce ma mutane ba su ganin shi ka gani wa yasbita ala siyami kuma ya tabbata akan azumin shi mutun kaga yana azumi mutane ba su ganin shi in ya kebe kuma mutun ya tabbata ya rike akan azumin shi aha wa ya hazar mimma yafsiduhu wa yanqusuhu kuma yake kiyaye duk wani abu da zai bata mashi azumi ko abu da zai rage mai ladan azumi na daga kallakalle da dumuwa da jeje fa haza dalilun ala annahu yuraqibu Allah azza wa jalla cewa wannan akwai muraqaba Allah subhanahu wa ta'ala a wurin shi an gane ko walidha jaa fil hadith al qudsi as sabiq as sawm li wa ana ajzi bihi shi yasa yazo a cikin hadisin da ya gabata hadith al qudsi Allah subhanahu wa ta'ala yace shi dai azumi nawa ne kuma ni kadai na salladan da zan bada ni zan yi sakewa akan shi an gane ko na'am wa manzilatul muraqaba manzilatun azimatun jiddan ita mataki na muraqaba mataki ne kulawa ta Allah kenan ko mataki ne mai girma la ta'ati li kaseerun min almuslimin da yawa daga musulmai ba su samu ta ba su samu wannan manzile wa alal abd an yas'a juhdahu li tahsiliha kaga ai yayi kyautu ne gabawa yayi matukar kokarin shi dan ya samu wannan manzile nan zan musa lokaci yayi ko na'am kenan insha Allah dan Allah ya kai mu gobe muna cikin masar da lahiya da ikon yin karatun sai mu ci gaba da hadafi da yake mai azumi zai samu hadafi na ko mun ga takwa nabi zan mu gani al'afaf kamewa fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi shari shirin kirzan mu اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار الجبار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, وعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا, واغفر لنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين, وعتق رقابنا من النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك, ونشهد أن لا إله إلا أنت, ونستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.